أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبوديا دع الله تبارك وتعالى دا يا قدر من ونن هدوى تارد انوى ونن مسلا جينا النور dake babban birnin tarayya a na Abuja a yau 28 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wanda wannan rana ta daidai da ranar 4 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya a mawdu'in da ɗan uwa suka tsara za zan yi magana akan sa shine akan wato alkhairai da falala na watan azumi na watan Ramadan watan azumi kuma wannan yazo yayin da muke ma wannan babban lokaci a rayuwar mu muke yi masa maraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ma sahabbai bishara da shigowar wannan wata babu abin da ina so na fara wannan bayani da bayanin wani hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin littafin sa Al-Musnad wanda ya tara hadisan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda iyakar sanin sa sune hadisan da suka zo masa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da mutanen Madina suka ruwaito shi Yazid ibn Abdullah ibn al-Had ya ruwaito daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Talha ibn Ubaydillah al-Taymi ɗaya daga cikin sahabbai goma da aka yi musu mubaa al-bishr da al-janna cewa waɗansu mutanen Yaman su biyu sun zo baki wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nemi daga cikin sahabbai wanda zai sauke su zai dauki bakuncin su sai Talha ibn Ubaydillah ya dauki bakuncin su suka zo suka sauka a gidansa ɗaya daga cikin su ana nan sai ɗaya daga cikin su ya fita jihadi tare da wata runduna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki a tafarkin Allah dama kuma a cikin su biyun shi yafi ijtihadi wajen yawan ibada a wajen jihadin nan sai ya mutu shahada aka kashe shi shi ko ɗayan sai da shekara ta zagayo sannan ajalin sa ya sauka sai Talha ibn Ubaydillah sai ya mafarki a mafarkin sai ya ga su biyu waɗannan baki sun zo za su shiga aljanna sai shi wanda bai yi shahadar ba wanda ya ƙara shekara ɗaya bayan shahadar wannan na farkon sai aka ce shi ya fara shiga sai da tukuna ya dauki lokaci mai tsawo, sannan aka ce ma shi wanda ya yi shahadar shi ya zo ya shiga. Sai a tashi gari Sa'ad sai ya zo yana ba ma sahabbai labari, sai mutane suke magana suke mamaki ta yaya aka yi wanda yake mai yawan ijtihadi wajen ibada kuma ya yi mutuwar shahada amma ya zamanto shigarsa aljanna bayan wanda yake bai kai shi ijtihadi ba bai samu matsayi na shahada ba. Har magana ta kai kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce musu mamakin me kuke yi, shi wannan wanda ya ƙara samun wata shekara bai riski wani Ramadan din ba kuma yayi azuminsa? Suka ce haka ne ya Rasulullah. Bai yi sallah kaza da kaza a cikin masallaci ba bayan shahadar wannan? Suka ce haka ne ya Rasulullah. Sai ce to ai tsakanin su kamar tsakanin sama da ƙasa. To wannan kun ga ita ya zamanto mana bishara ga cewa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa ganin Ramadan bayan wani Ramadan da ya gani, to Allah ya kaddara masa alkhairi ne yawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bishara. Wannan hadisi ne hasan inganta wato ya wato hadisi ne karbabbe wajen al-hujja da shi, yana cikin musnad al-Imam Ahmad da kuma sahih Ibn Hibban da sunan al-Baihaqi al-Kubra. Kuma wannan wato ya dace da bisharar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma al'umma da zuwan Ramadan, domin hakika duk wanda ya samu albarkar Ramadan kuma ya samu muwafaka a cikin Ramadan ya samu alkhairi mai girma. Mutane da dama waɗanda suke mun yi Ramadan da su bara, amma bana ba lallai mu da gabaki ɗayan mu din ma ba lallai ya zama to kan cewa mun ga wannan Ramadan din ba, duk da yake sauran kwana biyu takriban ko uku ya shiga, tunda gobe ne duban fari a Saudiya, yau ne duban fari ko a Saudiya yau ne duban fari. Saboda haka duk wanda ya samu wannan falala abin ya gode ma Allah ne, kuma abin ai ma mutum albishir ne, abin ai masa bishara ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa sahabbai bishara. To tsarin Allah jalla wa ala ya gudana akan wato Allah yana fifita ayyuka na bayi ta hanya uku, ta hanyoyi guda hudu. Hanya ta farko ta hanyar falalar wurin da mutum ya yi aikin. Hanya ta biyu ta hanyar lokacin da mutum ya yi aiki. Hanya ta uku ta hanyar shi wanda ya yi aikin. Hanya ta hudu ta halin da mutum ya yi aikin. Amma wajen bigire, wajen da mutum ya yi aiki, Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi waɗansu wurare ya fifita aiki a cikinsu fiye da aiki a sauran wurare. Sallah a cikin masallaci ta fi sallah a kasuwa ko a gida, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira ga maza kenan. Ibada a Makka da Madina ta fi ibada a sauran garuruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ɗaya a cikin wannan masallaci nawa ta fi sallah dubu a sauran masallatai in banda masallaci mai alfarma. Shi masallaci mai alfarma ya fi. Kuma hadisin Abdullahi ibn Zubair ya bayyana cewa sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai take da sallah dubu. Sallah a masallacin Harami na Makka daidai take da sallah dubu ɗari. Sallah a masallacin Baitul Maqdis daidai take da sallah ɗari biyar. Waɗannan su ne masallatai a bayan ƙasa da annabawa suka gina su. Masjidul Aqsa a gini na ƙarshe nasa shine ginin Annabi Sulaiman. Masallacin Ka'aba gini na ƙarshe annabawan da suka assasa gininsa shine Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il. Sannan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gini na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya aza har tashinsa. Waɗannan su ne kaɗai masallatai a bayan ƙasa da suke masallatan da annabawa suka gina. Allahumma illa masallacin Quba wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tarayya wajen gina shi. to falala kana nan akan waɗannan wato ibada a waɗannan wurare Allah yana rubanya ta saboda falalar wannan waje to shi yasa ne garin Makka umuman ma gaba daya dukkan aiki da mutum yayi a garin Makka ko ba a masallaci ne alfarma bane aikin yana fifita yana samun fifiko fiye da abiyan da yayi shi a wani gari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi sulhun Hudaybiya da yazo ya sauka a Hudaybiya ita Hudaybiya tana daidai haddin harami haddin da ya bambance tsakanin abin da yake alhillu da abin da yake alharam alhillu shine wajen da ba a bashi hukuncin harami alharam kuma wajen da ake bashi hukuncin harami waje ne alfarma da ba a kare itacen sa ba a jefa ba a korar namun daji da suka shigo ba a kashe dabba ba a farauta da sauransu to idan lokacin sallah yayi masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hillu to amma idan zai yi sallah ta farilla sai ya tattaka ya shigo cikin haddin harami yayi sallah baya sallah a masaukin sa domin ya nuna mana cewar sallah a cikin iyakar harami tafi sallah a wajen harami to shi yasa ne wato idan mutum ya samu damar zuwa waɗannan wurare sai ya amfani da lokacin da yawaita ayyukan ibada kamar yadda malamai sukan ce wato sauke alqur'ani ba a so mutum ya mayar ma kansa al'adar sauke alqur'ani kasa da kwana uku idan mutum ya haka ya zama mutum ce al'adar sa to ba zai samu fa'idar da ake samu ta wato tafakkuri da khushu'i da samun fa'idar tilawar alqur'ani ba suka ce sai dai idan a lokuta masu alfarma ko a wurare masu alfarma kamar alal misali mutum ya je Makka ya je Hajji ko ya je Umra ya je ziyara masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya amfani da wannan damar ko da a kullun zai yi sauka biyu ne saukar rana da saukar dare ko kuma a kullun zai yi sauka daya to wannan babu laifi domin ya je ne domin ya samu ganimar wurin da ba zai samu ganima kamar lokacin ba domin babu inda mutum zai samu yayi waɗannan ayyukan ibada da zai samu wannan falala ta waɗannan lokaci to wannan ta farko ta hanyar falala kenan a falalar bigire waje ne biyu da Allah cikin tsarinsa yake rubanya ma bayi aiki yake ɗaukaka musu daraja shine ta hanyar alfarman lokaci falalar lokaci lokaci Allah madaukakin sarki ya fifita waɗansu lokuta akan waɗansu da ibada a cikinsu ta fi ibada a sauran lokacin kamar alal misali lokacin da rana ta yi zawal kafin a yi sallar azhar lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bude kofofin sama kuma yana so a ɗaukaka ayyukansa a wannan lokaci saboda haka ya kasance yana yin sallah raka'a hudu banda wai sunnar ratiba da ake kafin sallar azhar wannan sunna ce da yakan yi daga zarar lokacin zawal yayi yace saboda lokacin da ake bude sararin samaniya ake bude kofofin sama da ake daukaka aiki zuwa ga Allah haka dalika yana fifita yin azumin litinin da alhamis kusan baya baro saboda ranakun ne ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah jalla wa ala haka dalika kwana goma farko na dhulhijja yace babu aikin da yafi falala yafi soyuwa ya zuwa ga Allah irin aikin da akai a cikin waɗannan ranaku ma'ana wuni ranakun rana da ma'ana cewa ba tare da dare ba wuni din kawai to anan ne falalar watan ramadan ta zo domin babu aikin da akai a cikin watan ramadan yana rubanya yana fifiko akan aikin da akai a sauran watanni kamar yadda zamu gani wanda yake kusan wannan shine kashin bayan mawdu'in a bayaninmu hanya ta uku da Allah yake fifita ayyuka shine ta hanyar shine yin aikin Allah yana fifita ayyukan wasu saboda matsayinsu da kuma saboda irin abinda suka sifantu da shi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya fifita ayyukan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ayyukan sauran al'umomi Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ya ku wanda suka yi imani ku yi tsoron Allah kuma ku bada gaskiya da annabinsa ku ba da gaskiya da manzansa yu'tikum kiflaini, Allah zai ba ku rabo double, rubi biyu na rabo na lada daga cikin rahamarsa. Abinda ku ba ku yi, abinda ku kai ga ladan ku, amma sai Allah ya ninka muku shi. Wannan fifiko ne da Allah ya bama wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika mutumin da yake ya sifantu da tsoron Allah a cikin zuciyarsa, yadda Allah yake karbar aikinsa, wato yafi da wanda ba a haka ba. Kuma ayyukan annabawa, kamar yadda muka sani, Allah madaukakin sarki yana rubanya musu lada fiye da ayyukan sauran bayi. Saboda haka mai aiki iya gurgurdan wato a matsayinka da alakarka da Allah, iya gurgurdan yadda zaka samu rubanyar ibada. Ibada ce guda daya za ku yi tarayya wajen yin ta da sauran ƴan uwa, ƴan uwanka musulmi. Amma Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin zuciyar kowa, sai Allah ya ba mu kowa gurgurdan irin matsayin, gurgurdan irin fifikon da yake da shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya ta hudu kuma da Allah yake fifita ayyuka shine halin da aka yi aikin a ciki. Halin da aka yi, akwai halin da idan mutum ya yi aiki a cikinsa zai fi halin da wani ya yi aiki a cikinsa. Yanzu kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayhi, mutum ya yi ibada a lokacin fitina, lokacin da abubuwa suke hana mutane su ba Allah, kai ka dage ka tsaya ka rinka ibada a lokacin, to kamar kayi hijira zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kansa. Yanzu wane ne zai samu wannan damar ne ya hijira zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam? Domin baya shikenan muhajiruna sun riga sun tafi. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi ibada a lokacin da ake fitina, ma'anar fitina abubuwan da zasu hana mutum bin addini, fitintunu da zasu raba, zasu tsaya tsakanin mutum da yin ibada, amma shi ya dage yayi ibada, to tamkar yayi hijira ne wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan aiki ne wanda yafi ya samu fifiko saboda halin da kai aikin a ciki. Haka zalika Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna min wara'ikum ayyaman, a bayanku, fa inna min wara'ikum ayyamas sabr, a bayanku a gaba gare ku lokaci zai, wato akwai kwanakin shijiya, kwanakin hakuri, kwanakin da muta, wato zamani wanda yake sai da hakuri za a iya bin Allah. Yace al-amilu fihinna lahu ajru 50 lahu ajru 50 minkum, qalu minhum aw minna ya rasulullah, qala bal minkum. Yace wanda duk yayi aiki a cikin waɗannan ranaku, waɗannan wannan zamani na hakuri, to yana da ladan kaman mutum 50 daga cikin ku. Sahabbai suka ce daga cikin mu ko daga cikin su ya rasulullah? Yace bal daga cikin ku, saboda tsananin fitina da ake buƙatar cijiya da hakuri, wanda sai da yawa wato bin Allah yana gagara. To wanda yayi hakuri ya cije ya bi Allah a cikin wannan lokacin, ga irin matsayin da Allah ta'ala ya ce zai bashi. Saboda haka hali zai iya sanya mutum wato ayyukan ibadarsa su rubanya. Me fa'idar sanin wannan? Fa'idar sanin wannan shine wato mu samu kyakkyawan fikihu, kyakkyawan fahimta wajen mu'amalarmu da Allah jalla wa'ala. Ilimi shine zai sanya ka ya zamanto kayi karda don neman falala a lokacin da ake bada falala, a wurin da ake bada falala, a halin da ake bada falala, a matsayin da ake bayar da ita. To sai ya zamanto wannan shine albarkar ilimi. To duk da yake munasabar shine abin da ya danganci Ramadan. Watan Ramadan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake kawo ma al'umma na fifiko, saboda na fifikon ayyuka da ibada, albarkacin zamanin da suka aiwatar da ibadar. Wannan wata dai kamar yadda muka sani shine kadai watan da Allah ya ambace shi da sunansa a cikin Al-Qur'ani. Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an, watan Ramadan shine wanda aka saukar da Al-Qur'ani a cikinsa. saboda haka kun ga wannan ya tara falala guda biyu. Falalar farko kan cewar shine watan da Allah ya ambace shi, duk wanda Allah ya ambace sunansa, duk wanda Allah madaukakin sarki ya ambace sunansa, a to hakika kuwa Allah madaukakin musamman in abu ne na falala Allah ya garrashta shi. To sannan na biyu kuma Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa, ita ma wannan falala ce, wanda saukar alqur'ani din nan sauka albarka ce ga al'umma. Shi yasa ɗaya daga cikin malaman tafsiri wanda ya mutu a karnin da ya wuce, Muhammad Tahir ibn Ashur malamin Tunisia, a cikin tafsirin sa At-Tahrir wa At-Tanwir yake cewa wannan ya nuna cewar wato watan Ramadan wata ne da yake kawo ma al'ummar Ramadan, al'ummar musulmi albarka ne yawa, saboda Allah madaukakin sarki da ya tashi fadar wannan Allah, wannan ayar Allah ya saukar da ita dai wajen kusan a shekara wajen kusan 12 kenan, afwan shekara kusan 14 bayan farkon saukan alqur'ani. Farkon saukan alqur'ani ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan, suratu Iqra, yana cikin kogon Hira. An yi sabani a wani dare ne, waɗansu sun ce daren 17 ne, saboda Allah ta'ala ya ce yawmal furqani yawmal in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an. Waɗansu sun fassara cewa yawmal furqan din nan ranar farkon saukar alqur'ani, wanda ta kasance ranar 17 ga wata, wadda ta dace da ranar yakin Badr, ran 17 ga watan Ramadan. An ruwaito wannan tafsirin, duk da yake as-sahih shine daren Lailatul Qadr, wanda ba a ayyana ba, kuma za mu zo magana a kansa. To Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a cikin watan Ramadan, kuma alqur'anin nan da ya faɗi cewa ga lokacin da ya saukar da shi, ba lokacin da ya saukar da alqur'anin bane, shekaru da yawa bayan alqur'ani ya sauka, domin yayi ishara ga al'umma ga falalar da take zuwa musu yayin da Ramadan ne, wato duk saukar Ramadan da za ta zo. To Allah madaukakin sarki yana saukar ma da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkatu masu yawa, saboda watan da ya saukar da littafi ne mai albarka a watan Ramadan. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci daren da ya saukar da alqur'ani din a cikin sa cewa Lailatul Qadr, kuma a wata ayar a suratul Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin, mun saukar da shi a cikin dare wanda yake mai albarka, dare mai tarin albarka. Saboda haka wannan ya tabbatar mana da albarka a cikin watan Ramadan, wato gabaki ɗayan sa, wato a cikin sa akwai dare wanda yake mai tarin albarka. To annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi ma al'umma bishara da zuwan watan Ramadan, yakan ce atakum shahru Ramadan, watan Ramadan ya zo muku. Shahrun tuftahu fihi abwabul janna, wata wanda ake bude kofofin aljanna a cikin sa. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, ake kuma rufe kofofin wuta a cikin sa. Wa tusaffadu fihi shayatin, kuma ake daure shaydanu a cikin sa. Fihi lailatun khairun min alf shahr, a cikin sa akwai wani dare yafi dare dubu, ibada a cikin sa yafi ibadar wata dubu. Man hurima khairuha fa huwa mahrum, duk wanda aka haramta masa samun alkhairin dake cikin wannan dare, wannan hakika shine haramtacce tabbabe. A cikin nan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa haka yake, kana tana nufin koyaushe, wato in Ramadan yazo yana maimaita wannan bishara ga al'umma, yace watan Ramadan ya zo muku. Ya sifanta shi da sifofi guda hudu. Na farko ana bude kofofin aljanna a cikin sa, wannan hakikatan ne, sai dai mu ba za mu gani ba, amma ma'anarsa tana saukowa tare da mu. Shine Allah madaukakin sarki zai sa ayyukan shiga aljannan wato masu sauki ne kuma kusa suke. Ana kulle, na biyu ana rufe kofofin wuta, ma'ana wato ayyukan da za su kai mutum shiga wuta wato suna da wahalar aikatawa. Zai zamanto mutum sauki, zai wahala mutum yana azumi ya zamanto yayi abinda zai kai shi wutar jahannama, saboda albarkar da ke cikin watan Ramadan da ibadar da aka sanya a cikin sa. Sifa ta hudu, ana daure shaydanu. daure shaydanu wannan yana daga cikin ilmun ghaib wanda Allah madaukakin sarki shine ya san hakikanin sa. An tambayi Imam Ahmad cewa yaya aka ce ana daure shaydanu kuma sai mu ga mutane wato da masul jin yana samun su kaga aljinin su ya tashi cikin watan Ramadan. Yace hadisi haka yazo ne daga cikin al'amarin ghaib. Ma'ana shi yasa waɗansu malamai suka dauki tafarkin fassara shi suka ce ma'anar sa shine kan cewar daure su da ake yi dauri ne hakikatan wanda zai sanya wato tasirin da suke da shi wajen zamar da mutane da kautar da su ya zuwa gabarin hanya abu ne wanda yake zai zamanto mawuyaci. Ba wai ba za a zame ba a fandare hanya domin abubuwan da ke cikin zuciyar dan adam da suke tasiri a gare shi wajen bata ba shaydan ne kadai ba, akwai asalin mutum shi kansa nafsunsa. Dan an gina mutum akan shahawaice shahawaice abubuwan da mutum yake so wanda idan bai makansa linzami ba wannan abu zai kai shi zuwa ga hawaya. Waɗannan gini ne na asalin ɗabi'ar dan adam wanda aka sanya shi akan aka gina shi akan wannan. Saboda haka idan ma babu shaydanu akwai shahawat kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana Annabi Yusuf ya ce وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بانا كبتك دكينا إذا كان شواني فرك كيني دومن إتري رمتن ميوان أمرنيني دا أبن ديكي ممونا سيدي واند الله مدوك جنسر كي يجيك أنسا سبو دهكا باذاكا تي آيتو غاشي أنشي أن كل شيطانو أما كما جد دهكا ga mutum gashi ana ta shedanci duk wanda yake shedanci ya zama shedan shine mai da kansa shedanin shedanin da ake kullewa na aljanu amma akwai shedanin mutane tunda kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata mana a cikin alqur'ani shedanin jinsi biyu ne shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura shedanin mutane da aljanu da sashin suke yin wahayi zuwa ga sashi da kyakkyawar magana domin rudi. To da haka banda shedanin mutane banda shaydanin aljanu akwai shaydanin mutane. Mutum zai iya zamantowa shi kansa shaydani ko mutum zai iya zamantowar wato shaydanin kansa shaydan ya zamanto shi kansa shaydani shine wanda yake batar da mutane yake dora su akan mummunan hanya wanda zai zo a kulla shiri wanda zai zo a kulla shirin yanda za a je ai saban Allah wanda indai kuka hadu ba za ku hadu akan aikin kirki ba za ku hadu ne akan saban Allah. To akwai kuma wanda yake shi akan kansa din wato yana batar da kansa banda ma kawai ya batar da waɗansu. To saboda haka ma'ana dai Allah yana daura shaydanu ɗaya daga cikin tasirin wannan shine wanda malamai suka faɗa. Amma sanin hakikani yadda Allah madaukakin sarki yake daure su yake sawa a daura shaydanu da kuma wani jinsi ne na shaydanun wato wani daga cikin ilmun ghaib da Allah madaukakin sarki shi ya bar makansa sani. Kun san duniyar nan wato yadda tsarin halittar Allah yake, akwai halitta wadda muke gani ita ce ta madda wadda take ta mata da energy wanda muke ganin su wanda abinda ake faɗa na physical laws dinnan duk karkashin su suke. Akwai kuma abu duniya wadda take ba mu santa ba gabaki daya alamul arwah duniyar rai duniyar arwah halittu na Allah wadanda suke ba muna ganin su bane waɗanda suke ba mata bane ba electrons bane da neutrons da sauransu Allah ne kadai ya san su. Dan haka ma da Allah da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce qul ruhu min amri rabbi sha'anin rai yana daga cikin al'amarin ubangijinmu ubangijina wa illa kun san physical laws sun nuna kan cewar anil misali dukkan abinda zai yi wajen saurinsa zai kai saurin wato tafiyar haske to nauyinsa ko zai zamanto ba shi da iyaka ko daga law din Einstein E=mc², wannan equation ne idan kai ta zai nuna maka kan cewar in dai abu zai kai ya zuwa ga speed of light to nauyinsa kuma zai zamanto infinity saboda haka kamar babu abin da zai kai speed of light wannan physical laws kenan. Amma mala'ika Jibril yana zuwa daga sama ta bakwai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi lahaza bayan ko muna gani ana maganar billions of light years daga inda ake haske ma da zai zo daga wata star da take can sai ta dauki miliyoyin shekaru kafin ta zo amma kuma mala'iku suna tasarrufi a wato ba tare da bin waɗannan ka'idodin ba to saboda haka hakikanin sanin menene Allah menene ake nufi da cewa Allah zai daura shedanu tunda su shedanu wato arwah ne rayuka ne shi yasa nema waɗanda suke ganin wanda suka san zahiri na al'amarin rayuwar duniya ba su san abin da yake ya buye gare su ba suke inkarin samuwar shedanu da samuwar mala'iku bayan kuma halitta ne na Allah duk da yake suna ganin tasirin su kuma kowa ya abin nan zaka ga lokaci zai zo da zaka ga ya nuna ya san cewa akwai wani abu wanda ba wannan ba ko su kira su UFOs ko su kira su dai ko da wani irin suna ne almuhim sanin hakikanin wannan duniya wannan halitta na Allah Allah ne kadai ya sani saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mun gaskata shi salawatullahi wa salamu alaihi wa salamuhu alaihi shine as-sadiqul masduq asdaqun nasi lahja babu wanda ya kai shi gaskiya a sannan abu na hudu da yazo a wannan hadisin akwai lailatul qadr akwai dare a cikin sa yafi wata dubu wannan dare duk wanda Allah duk wanda aka haramta masa samun alkhairin sa to fa huwa mahrum wannan shine haramtacce shine wanda aka hana shi alkhairi da albarka wannan dare shine daren da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa kuma shine kamar yanda yazo a hadisin Abdullah ibn Abbas aka saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa ga sama ta duniya sama mafi kusa wanda daga nan ne aka rinka saukar da shi daki daki yayin da dukkan abubuwa dukkan wani abu ya faru in Allah yayi nufin a saukar da wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a saukar masa da wahayi cikin shekara 23 amma saukar da shi jumlatan ga baki daya an saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa ga saman zuwa ga saman duniya a wannan dare na lailatul qadr albarkar sa gare mu shine Allah madaukakin sarki yana rubanya aiki a cikin sa kamar yanda aka ruwaito a cikin muwatta Imam Malik yace an nuna ma manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai wato rayuwar al'ummomi da suka gabaje shi sai yaga cewa rayuwar al'umma sa ba ta da yawa zaka ji an ce wani ya daura sirdi yana ta ya tafi yaki sai da bai kwance wato bai dawo ba sai bayan shekara 150 zaka ji wani yayi ibada ta shekara daruruwa sai ya ga cewa al'umma sai yaushe za su kai waɗannan shekaru to sai Allah madaukakin sarki ya bashi lailatul qadri khairun min alf shahr dare ɗaya ne wanda yafi wato wata dubu ibadar da mutum zai yi a wannan dare tafi ibadar da zai yi wata dubu yana yi wanda yake wannan sai ya zamanto a maimakon karancin shekaru da Allah ya bamu wannan al'umma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a amaru ummati ma baina 60 wa 70 shekarun yan al'umma ta mafi yawan su tsakanin 60 ne da 70 to in Allah ya bamu mutum lailatul qadr shekara bayan shekara kowace shekara kuma Allah ya masa muwafaka to sai ya zamanto yafi ma sauran al'ummomi da irin tsawon ran da Allah madaukakin sarki ya ba su yana daga cikin alkhairin wannan dare cewar mala'iku suna sauka a cikin sa tare da ar-ruh shine babban mala'ikan mala'ika jibril alaihi salatu wassalam shi ma da kansa yana sauka dan Allah ya nuna girman daren ba wai mala'iku kadai ba a'a hadda jibrilu ma suna saukowa to kuma saukar mala'iku yana nufin na farko yawanta masu cewa amin sai daga cikin albarkar masallatai shine kan cewa mala'iku suna nan kana addu'a suna cewa amin Allah ka amsa masa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan muka ji charar zakara mu roki Allah falalarsa domin ya ga mala'ika ne saboda idan ka roki Allah falalarsa kace Allahumma inni as'aluka min fadli kana jin charar zakara to mala'ika daga ya ji ka ambaci sunan Allah zai kasa kunne me kace roko kai to Allahumma amin Allah ka amsa to su kuma mala'iku suna daga bayin Allah waɗanda take Allah yana karban addu'ar su Allah madaukakin sarki ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa neman ceto ga wanda ga wani umba wanda Allah ya yarda da shi ba saboda kan suka nemi ceto gare ka suka ce Allah ka amsa tambayar sa to wannan alama ce ta yarda Allah Allah zai amsa addu'ar su to idan a masallaci saboda yawan zuwan mala'iku ana karban addu'a to fa ma baluka adran lailatul qadr da mala'iku sun cika bayan kasa Allah madaukakin sarki ya bar maka kansa sanin wannan dare a kuma annab sallallahu dalilin neman wannan dare ne annab sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana sunnar i'tikaf domin ya kasance yana i'tikaf zama a masallaci domin neman daren lailatul qadr akwai wata shekara da yayi goman tsakiya yana neman lailatul qadr randa zai fita sai mala'ika jibril yazo masa a mafarki sai yazo masa ba a mafarki ba yazo masa haqqan yace yazo masa wato a farke da wahayi yace masa abinda kake nema na lailatul qadr ai yana gaban ka yana gaban ka yace to sai ya ganshi a cikin mafarki aka nuna masa daren ya ganshi yana sujada a cikin ruwa da tabo saboda haka sai yace masahabbai duk wanda yayi itikafi tare da ni to kada ya fita ya zauna domin abinda muke nema yana gaba to a daren 21 na wannan shekarar sai akai ruwa a cikin a daren 21 akai ruwa da yake masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akai ruwa ruwa baya rufin baya hana ruwa shiga saboda kututturan dabino aka sassa wato abin nan itacen dabino aka sa da ganyayen dabino su ne rufin kaga ganyen dabino zai hana ruwa shiga saboda kan akai ruwa kwarara zai rinka yi saboda kai kwarara kuma masallacin yashi ne rairayi ne saboda haka da akan sallar asuba Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rinka sujada a cikin ruwa da tabo da ya sallama ya juyo sahabbai suka ganshi a fuskarsa akan goshinsa mai albarka da gefan da tsinin hancinsa diya rufe da ruwa da tabo shine alamar cewar lailatul qadr a wannan shekara a daren 21 ta afko amma duk da haka sai da ya karasa kwanakin ba irmu ba in muka in an ce daren lailatul qadr daren 27 randa aka yi daren 27 28 in ka zo bura ga kowa a masallaci ba kamar an ci kasuwar ta kare to shi daren 21 ya yi itikafi amma sai ya ci gaba ai ka karasa dan godiya ma ga Allah da fatan Allah ya amshi ya karba addu'o'in da kai na lailatul qadr din ka dan raka sauran kwanakin kai rajiya to haka sallallahu alaihi wasallam ne to wannan dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi yaushe ne ya fito domin ya sanar da sahabbai sai ya hadu da waɗansu mutane su biyu suna rigima suna ta musu tsakanin su suna ta jayayya sai ya tsaya ya raba su sai Allah ya mantar da shi saboda haka yazo yace masa sahabbai na fito in gaya muku wannan daren yaushe ne sai waɗansu mutane biyu cikin sai suke jayayya tsakanin su da je raba su sai Allah ya dauke sanin daga zuciyata yace la Allah ya zamanto alkhairi a gare ku dan haka ku nemi wannan dare a goman karshe a cikin kwanakin wuturi ma'ana daren 21 23 25 27 29 ma'ana daren 21 ranar 20 wato in aka kai azumi 20 to daren da gobe za a yi 21 shine daren 21 saboda a shari'a dare ne yake fara zuwa kafin rana ba rana ce take zuwa kafin dare ba in da rana ce take zuwa kafin dare sai mu rinka duban wata a gabas in muka ganshi sai mu ce to yau ɗaya ga wata ya fara tunda rana ce za ta fara rana kuma tana farawa daga gabas ne amma muna duban wata a ina a yamma saboda dare ne ake fara lissafi da shi daga ya bayyana shikenan sabon wata ya shigo saboda haka rana dare shine yake fara shiga saboda haka daren ɗaya a daren 21 shine ran 20 wayewar garin 21 to 21 da 3 da 4 da 5 wannan hadisin kun ga ya tabbata a daren 21 hadisin Abdullahi ibn Unais a ɗaya daga cikin sahabbai ne da yake zaune a gefen garin Madina ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah gidana yana da nisa kuma ina so na zo na shaide ka a wannan dare na lailatul qadr wani dare ba zan iya zuwa a koyaushe ba wani dare ya kamata na zo ya ce ka rinka zuwa daren 23 saboda haka aka yi kiran ma daren lailatu Abdullahi ibn Unais daren Abdullahi ibn Unais da aka yawan mutanen Madina su daren lailatul qadr a wajensu daren 23 ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abdullahi ibn Unais
ma'ana in dai mutun ya lizinci daren lailatul daren 23 wata ran zai dace da shi shi yasa yace masa daren 23 tunda ba zai iya zuwa dukkan dararen ba haka dalika daren 25 shi ma ya afku a daren 25 ba zan iya rike asar din ba amma ibnu hajar ya kawo shi a cikin fathul bari daren 27 shi wannan ubay ibn ka'ab ya kasance yana rantsuwa akan cewa shine ya ruwaito kuma hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika abdullahi ibn mas'ud yana cewa ara'aytum layaliyana as-sahabawat kun ga daren mu da muka yi a waje da ake ce masa as-sahabawat wani waje ne in ka baro khaybar ka taho madina kun tuna wannan daren suka ce eh sun tuna yace to wannan daren shine daren lailatul qadr daren 27 ne daren 27 to wannan kun ga ya nuna cewar jujjuyawa yake babu dare guda ɗaya da zaka ce shine in kace daren 27 ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri da ya faru daren 21 fa in kace na 21 ne to na Abdullahi ibn Unais da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yazo ran 23 fa wa hakaza to shi yasa mafi rinjayen magana shine wannan dare kikewayawa yake Allah yana sa shi a lokacin da yaso cikin waɗannan darare sai dai an kusantan mana sanin sa shine ya kasance a daren goman karshe a kwanakin witri goman karshe a kwanakin witri kuma yana daga cikin isti'dadi tanadi domin halartar wannan dare abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu a cikin wannan hadisa da muka ambata cewar rigima tana dauke wato rigima tsakanin mutane musu da jayayya yana daga cikin abin da yake kawo rashin dacewa tunda sanadiyata Allah ya dauke sanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sanar da mu shi yasa ake nasiha ga mutane a cikin goman karshe musamman da kuma ma'aurata musamman saboda ana zaune tare a guji rigima da jayayya musamman a cikin goman karshe in kana fushi in ba a kawo maka bude baki lokaci ba ko kuma ka ce ai maka farfesun rago sai aka yi maka da kifi ka zo ka tayar da hankali to in dara in ashrul awakhir suka zo kada ka tayar da hankalinka kada ka je ka rasa lailatul qadr akan farfesun rago me yake wannan yafi wannan asara kai rigima akan abin da bai kai ya kawo ba ka rasa alkhairi mai girma a guji jayayya da musu ko menene ka dauki wato kai ka shanye ka dauka kuma yana daga cikin abin da sha'awar rai take motsa mutum shaydanin rai yake motsa mutum kan yayi shi wato ya zamanto ba shi da hakuri a waɗannan lokuta masu albarka wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare wannan hakika haramtacce ne tababbe ne to wannan wata Allah madaukakin sarki kun ga yana daga cikin waɗannan alkhairan da muka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa yana daga cikin alkhairan wannan wata ne albarka da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin sa shine kan cewar wato akwai waɗannan darare na goman karshe wanda bayan neman lailatul bayan cewa Allah ya sanya lailatul qadr a cikin su kansu suna da alfarma da babu wani dare da ya kai su shi yasa malamai sukan ce ranaku da suka fi kowanne alkhairi su ne ranakun ashiru dhulhijja goman farko na dhulhijja a wuni babu wuni da ya kai su falala amma a darare na shekara babu dararen da suka kai alfarma irin dararen goman karshe na watan ramadan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ijtihadi a cikin su irin ijtihadin da baya yi kuma duk wani wanda zai iya sallah a gidansa baya kyale shi ya kwanta yayi bacci har gari ya waye sai ya tashe shi da dare yayi sallah kuma ya kasance in suka shigo yana kaurace ma iyali yana kaurace ma iyali yana nufin baya saduwa da su a cikin waɗannan darare duk ba wai an haramta bane amma saboda shagaltuwa da ibada da ganin kada mutum ya rage wani abu na waɗannan darare ba tare da ya aiwatar da shi cikin aikin neman kusanci zuwa ga Allah ba yana daga cikin abubuwan da yakan yi a cikin waɗannan darare yana yin wanka a koyaushe tsakanin magriba da isha yana yin wanka kamar yadda hadisai suka zo saboda ya samu nishadi wajen ibada kuma ya sanya kyawawan kaya shi yasa ma aka ruwaito tabi'in irin su Qatada idan goman karshe suka shigo kullun a ɗaya daga cikin waɗannan ranaku suna sanya sababbin tufafi suna sanya kyawawan tufafi masu tsafta masu haske saboda neman wato samun kusanci ga Allah da kuma samun wato cakuduwa da mala'iku saboda su mala'iku duk da yake ba jiki ne kamar namu ba halitta ne na ruhi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da yake bata ma bani adam su ma yana bata musu mafhumin wannan abin da yake yake kyautata ma bani adam su ma yana kyautata musu to shi yasa ne ma ake so alal misali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutu wato ake so mutun ya rinka yawan aswaki musamman idan zai karatun alqur'ani domin kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan an-nasa'i cewar Allah yayin da mutun yake karatun alqur'ani akwai mala'ika da Allah ya sanya yazo ya sa bakin sa a bakin mai karatun alqur'ani dukkan lafazi da kai furci da shi zai shiga cikin mala'ika ne to idan bakinka da wari da samami wannan yana cutar da mala'ika kamar yadda yake inda wani zai zo ya sa bakin sa a bakinka in bakinka da wari ba zai zama to abin nan in kana magana bakinka da wari mutum zaka ga yana dan kauda kai yana dan kauda kai to shi ko mala'ika ba zai iya ba dan an tilasta masa sai ya zo ya kawo bakin sa daura da naka ba zai iya daukewa ba saboda kana cutar sa kuma gashi Allah ya kira su bal ibadun ya kira su ibadun mukramun bayi ne na Allah masu daraja bayi ne na Allah masu daraja to masu daraja kana cutar da su kana bata musu to shi yasa yana daga cikin wannan ya nuna kan cewar wato mutum ya kula da jikinsa da tsaftar jikinsa da kyan tufafinsa da kyan kamarsa da kanshin jikinsa da kanshin bakinsa a cikin waɗannan darare masu albarka wannan yana daga cikin falala da alkhairin da ke cikin wannan wata idan kuka kula wata ne wanda yake ba shi da wata alama yanzu kamar alal misali Christmas kowa ya san Christmas alamar sa kankara da sanyi da winter so da haka za ka ga ma ko azani ne in za a nuno Christmas sai a nuno winter a wajen masu yin bikin Christmas duk jiddadin kullun haka yake amma shi watan Ramadan ba abin da zai bambance maka shi illa imani ba shi da wata alama da za ta zo sai imaninka da yardarka da cewa wannan lokaci ne da Allah ya fifita shi dan haka ga falalle marar kani ba zai gane falalar ba ba kamar wai lokaci ne wanda yake daga sanyi ya zo za ka ce to shikenan lokacin Ramadan ya zo ba Ramadan zai zo cikin sanyi zai zo cikin damuna zai zo cikin zafi yanzu Ramadan ya juyo da Ramadan daban ayi shi cikin zafi irin wannan tun 1980 middle 80 1986 87 88 lokacin ne aka yi kaji kana girgiza ke lokacin kai dan karamin yaro ne amma 1980s a tsakiyar sa lokacin aka yi Ramadan irin yanzu lokacin tsananin zafi to yanzu gashi ya dawo lailatul qadr din za ta zama to a cikin wannan dan haka irin waɗannan lokuta ba abinda wato yake sanar da alfarmar su illa wato muraqaba bibiyar wato jujjuyawar dare da rana kamar yadda Allah madaukakin sarki yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fis tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shine wanda ya sanya dare da rana suna maye ma juna ga duk wanda yake son ambaton Allah ko yake son yayi godiya gare shi saboda haka wanda yake kiwon tafiyar dare da rana da cancanjawar su domin ya ga lokutan falala yayi la'akari da su yayi izina da su yayi amfani da su wannan shine kadai yake samu fa'idar lokaci shi yasa Allah ya sanya lokaci na shari'a yake falala yake tafiya da kwanakin tafiyar wata wanda baya tasiri da yanayi ba za ka gane da yanayin weather ba da yanayin climate ba bal za ka gane shine da tunawarka da Allah da muraqabarka da Allah saboda haka wannan wata idan yazo zuwansa yana zuwa ne da ba da wata alama ba wanda yake yanayi yake tabbatarwa bal da alama wanda take Allah madaukakin sarki shine yake keɓance ta da ita shine alamar tuna Allah jalla wa ala to sannan yana daga cikin falalar wannan wata Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan ibada a ciki wanda ya sanya ta daya daga cikin shikashikan musulunci ibadar azumi domin Allah madaukakin sarki ya rubuta mana azumi din nan a cikin watan Ramadan shi ya zaba ya sanya wannan ibada kuma ita kanta wannan ibada ibada ce wanda take Allah madaukakin sarki ya ba ta matsayi mai girma domin ibada ce wanda Allah madaukakin wanda idan mutum ya cudanya da ita to Allah madaukakin sarki yana nisantar da shi daga dukkan abin da zai kusantar da shi shiga cikin wutar jahannama tafiyar shekara 70 kamar yanda yazo a hadisin Abi Sa'id al-Khudri man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah bainahu wa bain wajhihi bin-nar 70 kharifan duk wanda yayi azumin rana saboda Allah Allah zai nisanta tsakaninsa da fuskarsa daga wuta tafiyar shekara 70 ma'ana dukkan wani sababi na halaka Allah zai nisanta shi da shi kuma shi yasa ne Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masahabbai samari waɗanda suke da tashin sha'awa kuma ba su da halin yin aure kan su yi azumi saboda shi dabi'ar azumi yana karya sha'awa yana nisantar da mutum daga wato abinda zai kai shi zuwa ga shiga cikin wuta waɗansu sun fassara cewar daure wato shaidanu da ake yi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan yana gudana a jikin mutum kamar gudun jini to aka daure su zariyar shaidan a cikin jikin mutum kamar jini yana takuruwa saboda haka wannan shine dalilin da yakan karya sha'awa yakan sanya mutum wato idan dai ba ya zamanto shine zai kai kansa zuwa ga halaka ba asbabin halakar asbabba da suke kaiwa da suke zamantowa tsani zuwa ga halakar Allah ya dace su da albarkar wannan ibada to yana daga cikin alkhairi da albarka da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin wannan wata to sannan kuma wata ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sanya shi da wannan ibada mutum yake yin horo ake masa horo na samun tsoron Allah ya ake masa horo na samun tsoron Allah yanzu da za a zo a samu mutum a ce masa yana azumi da rana a ce sai ka shar abin sai ka karya azuminka ai sai inda karfin sa ya kare wani ko duka za a yi masa sai ya ce ba zai karya ba sai idan ba zai iya bane ya ce to ai shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma rufi'a an ummati al-ithmu wal nisyan wa mastukrihu alayhi tilasta na ake saboda haka ba zai isha amma da zabin kansa ko goma da tilastawa in tilastawar ba ta kai yadda ba zai iya dauka ba zai karya azumi ba bayan kuma karya azumin nan saboda yana ganin kan cewa karya azumin nan saban Allah ne to wannan horo ne ka ce wato a saka ko kuma ka sa kanka je ka ci haram ko ka ci dukiyar maraya ko ka je kai ta'amuli tare da mai sihiri ko ka je kai zina ko ka je ka sha giya ko ka je kai waɗansu abubuwa da Allah madaukakin sarki ya hana to in dai har za a tilasta ka karya azumi ka ki to ta yaya za a ce kuma ka kai kanka kai waɗannan abubuwa saboda haka wannan horo ne ake mata kuma wannan shine hanyar da mutum zai bar miyagun al'adu wanda da yake a kansu domin idan mutum ya iya hana kansa yin abu awa kusan 12 kamar mutum ya hana kansa shan sigari tsawon wannan lokaci mutum da ba zai bude baki da sigari ba to bayan ya ci in har ya hana kansa tsawon wannan lokaci sai ya ji san tatuni disa ba zai iya hana kansa wancan lokacin ba to irin wannan horo ne akai mana shi sa malamai sukan ce Ramadan makaranta ce kuma shine abinda shine ma'anar fadin Allah ta'ala kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta azumi akan ku kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suka gabace ku domin kaunar ku samu tsoron Allah ku samu takwa domin wannan shine takwa kuma wato shine wannan shine hikimar da ana gama ambatan ayoyin azumi sai aka biyar da shi da ayoyin da suke da wato gargadi da hani akan cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba ولا تاكلوا اموالكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذن وانتم تعلمون kada ku ci dukiyoyin mutane ba da haƙƙi ba kuma kada ku rinka ba da dukiya ya zuwa ga masu cin rashawa wajen hukunci domin ta wannan hanyar ku samu ku ci dukiyar dukiyoyin mutane ta hanyar laifi alhali kuna sani wato ma'ana idan kun hana kanku cin halal kun hana kanku shan halal kun hana kanku mu'amala ta halal da iyalanku to mi ai to tunda ku haka ne to kada kuma ku ci dukiyar haram wato kamar a ce to bayan an yi muku wannan koyarwa kun yi wannan shiri'a ku kun yi wannan horo to sai aka tunatar da mu kada mu ci dukiyar mutane ba da haƙi domin wannan shine maqsudi maqsudin a wajen Allah ba shine mushayinwa mushakishi ba mushawahala ba shine maqsudin ba Allah madaukakin sarki baya nufin ya azabtar da mu Allah madaukakin sarki ne jin kai ne a gare mu duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya sanya mana shi wanda yake akwai wahala a ciki to wahalar dan salihin mu ne dan maslahar mu ba dan Allah yana so ya ga mu mun azabtu ba shi yasa waɗanda suke azabtar da kansu suke hana ma kansu abin da yake Allah ya halatta musu ba da haƙi ba ba su san Allah ba amma duk wanda ya san Allah ya san cewa Allah mai jin kai ne maksudin hikimar da ke ciki na hana mu waɗannan abubuwa shine idan ka hanu daga abin da yake halaliyarka to in babu aula ka hana kanka abin da yake haram to wannan yana daga cikin falala wanda yake ba inda zaka same ta sai a cikin wannan wata lokacin da zaka dauki wannan tsawon lokaci to wannan yana daga cikin alkhairan shi watan Ramadan kuma kamar yanda muka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mana akan koyarwa ta wannan wata ne albarka da sanya mana abinda zai dada ƙara kawata mana shi ya dada ƙara kusantar da mu ya zuwa ga Allah shine ya shar'anta mana wato sallar dare a cikin sa kuma a aikace ya nuna mana wato kusantar alqur'ani ta hanyar yawan tilawa a gare shi domin a cikin dararen watan Ramadan kullun da daddare mala'ika Jibril yana sukowa ya zo yayin tilawar alqur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya ma Jibril wato yayi masa tilawar alqur'ani shi kuma yana ji har sai sun yi sauka har a shekarar karshe ta Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sauka har guda biyu wanda ɗaya daga cikin alamomin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka akan cewar alama ce ta cewar wannan shine ajalinsa ba zai sake ganin wani Ramadan din ba to wannan ya nuna mana cewa daga cikin alkhairan dake daga cikin abinda wato falala da albarkar dake cikin Ramadan shine kusantar da mu zuwa ga alqur'ani shi yasa wannan kasar sunnar da aka samu ake yi ta yin tafsiri a cikin alqur'ani sunna ce muwaffaqa inda waɗansu waɗanda suke masu ƙarancin fahimta menene asalin sunna menene asalin bid'a suna cewa wai yin tafsiri a cikin Ramadan bid'a ce wannan rashin sanin hadiyu salaf a karantarwar magabata haka suka kasance suna yi qatada bin da'amat as-sadusi idan yana ɗaya daga cikin malaman fiqhu yana ɗaya daga cikin malaman hadisi yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi zamani waɗanda suka dauki suka kasance sun tarbiyantu a hannun Anas ibn Malik wanda ya zauna a Basra imamu ahli al-Basra ya kasance wannan watan Ramadan yazo sai ya daina fatawa ya daina riwayar hadisi sai ya fuskanci tilawar alqur'ani da yin tafsir dama malamin tafsir sai ya fuskanci tilawar alqur'ani da yin tafsir haka Malik idan Ramadan yazo ya daina fatawa ya daina yin majalisi na karantar da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya farragar da kansa ya taƙaitu ga alqur'ani kawai saboda haka ai shi watan Ramadan wata ne wanda yake tunda a shi aka saukar da alqur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya nuna mana wata ne da ake kusantar alqur'ani ta hanyar wato mudarasar alqur'ani da suke yi tare da mala'ika Jibril to daga cikin alkhairan dake cikin wannan wata shine mabudi ne na shiga aljanna ta kofa ta musamman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta babur rayyan kofar kashe kishi kofar ar-rayyan idan ka dauki ar-rayyan daga ar-rayyi ne kofar kashe kishi zai zamanto cewa kamar yanda akai kishirwa to yanzu ka zo ka shiga kofar da wato za ta kashe maka kishi bi ma'ana ba za ka sake sanin kishirwa ba in ma za ka sha wani abu sai dai ka sha dan wato kawai nishadi da bukata ba dan kishi ba ba dan wato ba dan tsananin bukata ba to sannan mabudi ne na samun gafarar zunubai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal umratu ila al-umra wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Wato sallolin nan guda biyar da kuma umra da zuwa wata umrar da kuma ramadan zuwa wani ramadan, wato mukaffirat masu yafi abinda ke tsakanin su ne, majtunibatil kaba'ir matsawar an bar manyan laifuffuka, manyan laifuffuka da ba Allah baya yafe su sai mutum yayi niyyar tu, sai mutum ya tuba yayi niyyar ba zai sa ya kuma ya alƙawarin ba zai ya kuma ya azumar ba zai tsara ba. To wannan abubuwan da suke wato Allah akwai laifuffuka da idan mutum yayi su Allah madaukakin sarki yana yafe su koda baka tuba ba, koda ka manta su, koda baka sani ba, koda ka jahilce su. Albarkar kyawawan ayyuka da kake daga cikin kyawawan ayyukan da Allah yake yin wannan alkhairin shine azumin watan Ramadan, daga wannan Ramadan din zuwa wani Ramadan. To watakila mutum zai ce to wannan yaya ake taranko, to idan mutum an ce salawatul khams suna yafe abin da ke tsakanin su, kai salawatul khams an yafe maka, kuma ka je umra shi ma an ce an yafe maka, kuma kai watan Ramadan an yafe maka, to yaya yafewa za ta zamanto a ta maimaita ta? In an yafe maka ta farko ba a samu wani laifi ba, kuma fa me zai faru? Kamar abin nan, kamar mutum ne yana da yayi jagwalgwalo, aka zo aka share, kuma aka ce za a shayi, za a sake sharewa. To in aka zo me za a share? Babu abin da za a share. To amma in ka tsaya ka duba, yanzu kamar mutum ne yana da watakila ai magana da kowa ya fahimci, kowa yanzu nan zai fahimce shi, yana da debit, debit ɗinsa yayi yawa, sai alert ya zo, sai ya rage debit ɗin nan bashin da ake binsa, wani alert ɗin ya shigo, sai aka sake sharewa. To idan aka share gabaki ɗaya ya zamanto an share debit ɗin, wani alert ya sake shigowa, kuma sai a ce to shikenan, tunda babu wani debit da zai samu, bar kawai a mayar, bari a withdrawing, a bayan alert ya riga ya shigo, ba sai ya koma kuma wajen credit ba, sai a yi ta ƙara. To haka ne haka yake faruwa idan mutum ya aika, idan mutum Allah ya share masa miyagun ayyukansa, albarkar yau albarkar salloli da yake yi, kuma yazo ya samu yayi Ramadan, aka zo za a share masa, babu waɗansu ayyuka da za a gani, sai ya zamanto ƙari ga darajarsa, sai ya zamanto credit. To sannan watan Ramadan bayan kasancewar Allah yana fifi wato Allah ya fifi ta shi akan sauran watanni da sanya lailatul qadr a cikin sa da sanya ashrul awakhir, to haka zalika kuma aiki a cikin sa ana rubanya shi, aiki a cikin sa ana rubanya shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadan ta'jilu hajjatin ma'i, yin umra a cikin ramadan daidai take da yin haji tare da ni, daidai take da yin haji tare da ni. A wata riwaya daidai take da haji, amma riwaya da take tare da ni wannan ita ce ta dauki ziyada da ita ce ma'ana wanda ta nuna ainihin maqsudin ma'anar da ake nufi. Domin wata mata ce tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ina so ne haji tare da kai, gani kuma bazan iya ba saboda wannan shekarar ba ta da lafiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki je ki umra cikin Ramadan, domin umra tare da Ramadan kamar yin haji tare da ni. Wannan ya nuna kan cewa yin haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yin haji tare da, ba kamar yin wani haji bane. Wannan ya daga cikin abinda wato shi Imam Ahmad suka faɗa na nuna falalar sahabbai, cewa sahabbai sun yi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa sun yi ibada tare da shi. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi, wanda yake ganin ka yayin da ka tashi sallah da jujjuyawarka a cikin masu sujada. Wannan maqamin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya masa kirari da shi tare da sahabbai yake, jujjuyawarsa a cikin masu sujada sune sahabbai. Kuma a cikin sallan nan da suke yi sallah tare da shi, a ciki ne zai ce sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda ya gode masa. Sahabbai ce rabbana wa lakal hamd, Annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, kuma suka gode ma Allah. Kuma yace ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin, shi yayi addu'a suka ce amin, wa zai samu wannan. Saboda haka wanda yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu falala wanda take babu kamar ta. Shi yasa wato Abdullahi ibn Umar yake cewa tsayuwar ɗaya daga cikin su a wuri ɗaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi ibadar da mutum zai ta rayuwarsa baki ɗaya. Saboda matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarami bane wajen Allah jalla wa ala. Shine mahallin kallon Allah. To wanda ya gashi dai wannan hadisin ya nuna a bayyana kan cewar haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da falala ta musamman. Domin tace tana so ta yi haji tare da shi, yace to ki je ki umra cikin Ramadan. Domin yin umra cikin Ramadan kamar haji ne tare da ni. To wannan ya daga cikin falalar Allah da abinda ya bude mana kofar cewar za mu samu mu yi ibada tamkar mun yi ta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadar aikin haji shine mutum ya yi umra cikin Ramadan. Dan haka duk da yake ana so mutane su duba irin halin da mutane suke ciki na bukata, irin abin da suka dan yi budgetin na umra, to kuma in suna da kamarsa ko wanda ya fi shi, to su fitar su yayi bakin cikin bayin Allah su tautata musu. To ba wai ana nufin kan cewa kuma kar su je umra cikin Ramadan ba. Tunda ka'idar shari'a shine tahsilul maslahatain awla min tahsili ihdahuma wa tahdirul ukhra. Ka samu maslaha guda biyu yafi bisa ka samu daya ka watsar da daya. To haka wanda yake zai iya yayi umra cikin Ramadan sannan kuma ya kyautata ma bayin Allah, wannan aula. Wanda yake kuma zai iya yin umra a cikin Ramadan ba zai iya hadawa su biyun ba, to wajen fifita wanda yafi shine da yawa malamai suna ganin ka kyautata ma bayin Allah shine yafi, musamman in ka taba samun kai irin wannan ibadar, ka samu wannan alkhairin, ka samu wannan albarka. To sannan daga ƙarshe abin ɗaya daga cikin abinda Ramadan ya kunsa shine cewa dukkan aikin da dukkan aikin da mutum ya aikata a cikin sa ba kamar aikin da mutum yayi a wajensa bane. Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ɗaya daga cikin a'immatut tabi'in malamin Imam Abu Hanifa yana cewa wato tasbihin da mutum yayi a cikin Ramadan yafi tasbihi 1000 ba a cikin Ramadan ba. Sadakar da mutum yayi a cikin Ramadan yafi sadaka 1000 da yayi ba a cikin Ramadan ba. To haka da dukkan sauran ayyuka. Wannan tsaba'an abu ne wanda yake ba za a iya sanin sa ba sai da gaibu. Dan haka idan wani wanda yake ba annabi ba ya fade shi, to sai a bashi hukuncin a riwayarsa da ya yi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan tabi'i ya yi riwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne wanda ake ce ma mursal. Saboda haka wannan shi ma haka yake. Amma akwai abubuwan da suke masa shaida suke karfafa wannan ma'ana daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na rubanya ayyuka da Allah madaukakin sarki yake yi a cikin watan Ramadan. Sannan a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Hudhaifah bin al-Yaman a cikin sunan An-Nasa'i, yace man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhi Allah khutima lahu biha dakhala al-janna wa man sama yawman fi sabilillah khutima lahu biha dakhala al-janna wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala al-janna. Wanda yake la ilaha illallah yana mai neman yardar Allah kuma ya zamanto wannan ce cikawarsa, aka yi cika masa da wannan ta zamanto ita ce ƙarshensa, to zai shiga aljanna. Wanda ya yi azumi a rana aka cika masa da wannan azumin ya mutu a wannan rana da yake azumi zai shiga aljanna. Wanda ya yi sadaka da sadaka wadda aka yi cika masa da ita, wato bayan wannan sadakar ajalinsa ya sauka zai shiga aljanna. Akan wannan ne malamai suka ɗauka cewa ɗaya daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe shine mutum ya aikata wani aiki na alkhairi sannan ajalinsa ya sauka bayan wannan aiki ko yana cikin yin wannan aikin. Kamar wanda yake cikin kwanakin Ramadan Allah ya dauki ransa musamman in a cikin inda rana ne lokacin da ake azumi to wannan alama ce ta kyakkyawar khatima Allah ka ba mu kyakkyawar khatima a wannan kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi masahabbai maraba da Ramadan kafin nan ya neima yana roƙon Allah kan Allah ya riskar da shi watan Ramadan tun daga cikin watan Rajab da Sha'ban yake cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan Allah ka yi mana aka sanya mana albarka a cikin Rajab da Sha'ban kuma ka isar da mu Ramadan to gashi mun doso shi gobe ne za a yi duban fari alhamdulillah albar ɗaya daga cikin albarkar da muka samu a ƙasar nan albarkar shugabanci da muke da shi na musulunci ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi wato sauƙin fitinin da muke fuskanta na sha'anin ganin wata wannan da yasa ana kula da wato duban wata na kowane wata ba kawai watan Ramadan ba ya rage sabani mai yawa da ake samu wanda hankalin mutane da yana tashi ba kadan ba daga wanda zai ce to shikenan shi yanzu zai rinka bin Saudiya ne sai wanda zai ce shi zai rinka bin kungiyar sa ne ko malaman sa ne to dama kuma ɗaya daga cikin fa'idar samun shugabanci shine dan a tsayar ma da mutane wato ayyukan addini shugaba shine yake tsayar da lokacin da za a yi haji da lokacin da ake yin idi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawm yawma yusumun nas wal fitr yawma yufṭirun nas wal adha yawma yudhihun nas wato azumi shine randa jama'a suke azumi shan ruwa na karamar sallah shine randa mutane suke shan ruwa yin babbar sallah layya shine randa jama'a suke in kaji an ce annas jama'a ma'ana karkashin shugabanci guda daya amma wanda za su ce ai babu wani shugaba babu wani sarkin musulmi babu wani shugaba wanda yake fadan wannan yana so zai kawar da ya bai samu sahih ya kauce ba sahihiyar fahimta kuma wannan daukewa ne daga koyarwa annab sallallahu alaihi wasallam idan taro wanda yake dan karami kuma wanda yake mu'akkati na lokaci dan kankani annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa shugaba ina kuma taro wanda yake babba sai idan mutum uku za su yi tafiya ɗayan su ya zama shugaba to idan ɗaya ya zama to shugaba sai ka ce kai ba shugaba bane waye maka mubaya'a waye nada ka tunda an kira shi shugaba duk wani zama wanda musulmi za su tunda addinin musulunci addini ne wanda yake na al'umma akwai abin da yake ba za ka tsaya ka yi shi kai kadai ba dole za ka yi shi ne a cikin mutane kamar waɗannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda uku daukan azumi da saukewa da yin layya to alhamdulillahi gashi nan an samu an gani kuma wannan ya sanya wannan kula da aka yi a fadar sarkin musulmi da kula da aka yi wajen sanar da lokutan wata yasa aka yi kwamitin duban wata wanda suke da mambobi a ko'ina a cikin ƙasar nan idan lokaci ya yi ga hanyoyin sadarwa suna da WhatsApp group ɗinsu duk wanda ya gani zai sanar da wanda ma bai gani ba an ce ya sanar ba sai ka gani ba kawai za ka sanar in baka gani ba ka ce to na duba amma na ga hadari shi ma ka sanar to wannan ya rage yawan sabani da ake samu duk da yake za ka ga ana cewa ana amfani da wani abu na wato lissafi na ganin wata ba shi ake dogaro ba wajen ganin wata kawai lissafin iyakar abin da yake faɗa ya ce ga a gari kaza ga lokacin da rana za ta faɗi ga lokacin da wata zai faɗi saboda haka daga wannan lissafin za a iya wato kardadan tsammanin ganin wata a waɗannan garuruwa da waɗannan wurare da aka faɗa ko za a iya kardadan kan cewar zai wahala a ce an gani tare da cewa ba za a yi amfani da shi ba wajen tabbatar da ganin wata ko wajen korewa kawai abu ne wanda yake wato ya zamanto irshadi ya zamanto abin da zai taimaka wajen wato duban kamar yanda akan yi amfani da wato ala ta hangen nesa domin a gani duk da yake ba waɗansu malamai suna cewa in ba a gani ba da ido ƙuru-ƙuru ba za a gani ba amma ai an san cewa mutane kaifin ganinsu ba tsaye ba ne yanzu idan mutum mai kaifin ganinsa ne kamar yadda larabawa suke da kissar zarqa al-yamama al-yamamiya wadda take hango tafiyar tsuntsaye daga mulamule masu yawa ta hango su ba kamar sauran mutane bace wajen kaifin ganin idon ta to za a ce wanda yake da kaifin ganin ido ba za a karbi shi da sa ba to shi sa wadansu suka ce koma dada alar hangen ne sai an aka gani in aka tabbatar sai a yi sai a aiki da wannan shaidar amma dai alhamdulillah waɗanda wannan abu ne wanda yake farilla ta kifaya idan waɗansu suka dauke mu al'umma shikenan kowa ya huta amma in ba wanda yayi kowa yayi laifi dan haka koyaushe abinda mukan ce ma ƴan uwa musulmi shine kan cewar mu tashi din mu rugu daidai bakin kokarin mu wajen neman ganin wata din mu fita mu duba mu gani domin ibada ce ibada ce sahabbai sun kasance suna yi kamar yadda Abdullah ibn Umar yace tara annasu alhilal ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun fita duban wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gani ya nuna kan cewa al'ada ce wanda mu a da muna yara muna gani yanda za ka ga a garin mu na Kano a filin masallacin Juma'a na cikin gari a lokacin babu dogwayen gininnuka kuma ko da yake yanzu ai tunda ma babu ko da yake ai ana sa diesel yanzu ana kunna fitulun hanya amma a da babu fitulu a hanya saboda haka nan da nan za a iya gani amma yanzu kamar garuruwan da nefan take nefan za a iya gani to gashi nan har ta zo na shafin ta na'am a rayar da wannan sunna tana daga cikin farz kifaya wanda da shi zamu nuna wato rukun mu da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da abinda aya alqur'ani tace yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kamar yadda Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki ya isar da mu wannan wata na Ramadan Allah ya bamu ikon azumtar sa a fuskar da zai yarda da mu kuma Allah ya sa mu dace da zamantowa cikin yantattunsa a wannan wata wanda a ɗaya daga cikin falalarsa kenan a kowane dare Allah yana yanta mutane sannan a daren ƙarshe iya adadin da mutane Allah ya yanta su sai kuma a yi abin nan kun san ya ake cewa permutations ko a yi lissafin su gabaki ɗaya duk sai a yanta su a cikin wannan daren Allah ka samu a cikin su Allah kuma ya samu mu dace da ganin daren da dacewa da daren Lailatul Qadr wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka wa malam da alheri yadda dai lecture was a short notice amma dai alhamdulillah mun fahimtu da abin da malam ya karanta mu as part of good morning da tantan nan za ta yi wannan Ramadan mun so mu fox Ramadan lecture insha Allah kuma za mu utilize every Sunday of Ramadan da akwai flyers going around now amma dai farkon wanda zai zo mana nasiha shi ne Malam Aminu Daurawa daga Kano kyakkyawan ayyuka cikin Ramadan sannan da ku Umar da Radio Umar Region Lemu zai mana tambayi shi ma da tafan week of Ramadan addini da rayuwa sannan da ku Tajuddin Adibun zai mana magana akan building and supporting the community sannan a karshe Malam Sufyan Abdullahi zai mana ban kwana da Ramadan da fatan Allah ya ba mu ikon halatta da kuma aiki da abin da za a karanta da mu.
Amin.
Saboda yanayin lokaci muna da minti 7. Ban sani ba in akwai wani tambaya za mu ɗau na ɗaya. Sura. Ɗaya nan, ɗaya nan, ɗaya nan. Ba, bismillah. Walaikum salam.
Walaikum salam. Mutumin da ya kare nan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wanda dai ya kare azumi na Ramadan a ganganci har shi ne tambayar ka hukuncin sa ko hukuncin sa ya keta alfarmar wata kuma ba zai ya riga yayi makansa asara ba zai taba samun abin da zai magananta ba duk da an ce yayi kafara in yayi kafara kafara kawai za ta rage masa asarar amma ba zai taɓa samu ba shi ne Sa'id ibn Musayyib ya ce duk wanda ya karya azumin watan Ramadan ba zai taɓa biyansa ba har abada saboda in wani Ramadan ɗin ya zo ai wani Ramadan ɗin za ka yi ko za ka ce ne to bari in ɗauki kwana ɗaya ta cikin wannan Ramadan ɗin in rama wancan Ramadan ɗin da ban yi ba
domin shi ma wannan kwana ɗayan sai ya zamanto next Ramadan kenan, haka zaka yi ta yi a rayuwarka. So duk wanda ya missing din Ramadan da gangan ba zai taba samun lokacin da zai making din sa'ab ba. To shi yasa kuma aka dora masa kafara. Kafara zai yi bayan ya rama din Ramadan din ya wuce ya rama ranar, sannan kuma zai yi kafara. Kafarar shine ya enter da bawa. Idan kuma ba shi babu kamar yanda ake da shi yanzu sai ya azumi 60. Idan kuma ba zai iya ba shine sai ya ciyar da miskinai sai ya ciyar da miskinai 30. Na'am, wannan shine kafara da mutum ya kare azumi da dangane. Sawa'un mutum ya kare azumin ne da saduwa da iyali ko da ci ko da sha a bisa mazhabar Imam Malik, wanda shine abun fatawa. Da shine dai nake fatawa. Duk da a waɗansu mazhabobin suna cewa sai idan mutum ya kare azumin ne da saduwa da iyali. No, mutum ya sadu da iyalinsa ko ya fitar da maniyyi ta fuskar sha'awa ta hanyar masturbation ko ta hanyar ya zauna yana ganin useless things ko ta hanyar ya zauna yana hirar da mace ko ta hanyar ya tsaya ta hira ko ta kallo, idan dai har yayi ya fitar da maniyyi ya ejaculation, to wannan ya keta alfarmar Ramadan. Amma idan mutum ne wanda yake mai tsananin sha'awa, tunani kawai yake, ba tare da magana ba, ba tare da karatu ba, karance-karancen abin baza ko kallo, saboda tsananin tunani ya tsaya ya biye ma zuciyarsa da shaidan har wannan ya sanya shi ya fitar da maniyyi, to wannan ba zai yi kafara ba, zai rama dai azumin ne sai ya ci gaba da amma zai kama bakinsa saboda alfarmar wata. Haka zalika idan mutum ya ci abinci da gangan ko ya sha ruwa da gangan, dukkan wannan hukuncin shi ɗaya ne. Na'am. Dan 1980. Na'am, wai idan mutum cikin watan Ramadan zai iya yin tarawih kuma in goma karshe ya zo yana tarawih kuma ya hada tare da tahajjud, babu laifi ko bacin goma karshe ba. Ko cikin goma farko ne in aka yi tarawih da kai, in ka koma gida ka samu ka dan yi bacci, in ka tashi da daddare ka tashi kai tahajjud. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin yadda aka ruwaito yana yin sallar dare, to wanda ya zo hadisin Ibn Abbas a cikin Bukhari wanda ya kwana gidan Maimuna, Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya je yayi alwala ya kwanta, kafin ya kwanta sai da ya sallah raka'a hudu, sannan ya kwanta, sannan da ya bacci ya farka ya tashi yayi alwala yayi sallah raka'a biyu, sannan ya koma ya sake bacci ya sake tashi yayi sallah, dan ya nuna mana kan cewa sallar dare ba sai lalle a lokaci ɗaya zaka yi ta ba, zaka iya yin ta a lokuta daban-daban ko babu wani abu a cikin wannan. Yana daga cikin waɗanda suke nema su takura fahimtar rashin sanin usul din abinda ake kira bid'a, shine yasa waɗansu suke ganin wai hada tarawih da tahajjud bid'a. Babu zance ita sallar dare Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya ake sallar dare, yace salatul layli matna, sallar dare raka'a biyu ce, in kaji tsoron wuce, in kaji tsoron hudowa alfijir sai kai sallah raka'a ɗaya sai ta zamanto maka wuce. To wannan ya nuna kan cewar an bada dama duk yanda kai ta haka ne. Saboda in kayi ta a farkon dare sallar dare ce, in kayi ta a tsakiya sallar dare ce, in kayi ta a ƙarshe sallar dare ce, sai dai ita tahajjud tana da suna na daban saboda ta fi falala. Tahajjud ita ce da aka ɗauke ta daga alhujud, shine bacci, sallar da mutum zai yi bacci sannan ya tashi, domin ka tashi da daddare yafi tsanani, yafi wahala bisa kai sallar daga farko. Domin ka tashi da daddare sai kayi yaki da ranka, tatajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, sassan su suna kaurace ma wurin kwanciya, suna kiran ubangijinsu, suna masu kauna, suna masu jin tsoro. Saboda haka wannan yana da shi yasa ita tahajjud take da suna na daban, cewa ana yin ta ne bayan an kwanta sannan a tashi, dan haka galiban take a ƙarshen dare, amma dukkanin su qiyamul layl ne. Kuma dukkan sallar da mutum yayi da daddare tsakanin sallar isha zuwa sallar asuba qiyamul ramadan ne, ya shiga cikin man qama ramadan imanan wahtisaba, wanda ya tsayi wannan cikin ramadan yana mai imani da neman lada Allah zai yafe masa zunubansa. Dan haka kada ku tsananta maka, ku rinka ganin kan cewar wai abubuwan da ake bid'a ne ba waɗanda suke daga cikin kasashen da suke kokari wajen yaki da bid'a malaman kasar Saudiya saboda haka babu basirin ba wanda yayi inkari daga cikin su kan abin da ake yi a harami ayi tarawih sannan kuma a zo ayi tahajjud amma waɗansu a samari da abin nan saboda karancin sanin ka'idodin abin da yake ka'idodin bid'a da abin da yake mayar da aiki bid'a karancin sanin su shine yasa suka takura ma kansu abin da Allah madaukakin sarki ya wasa a shi
so come on the time what it is brief just brief
alaikum salam na cikin shi dai harami duk girmama shi da aka yi harami ne mutum kuma zai samu wannan ladar haka dalika dukkan sallar da mutum ya yi a waje inda ya sahu ya sadu mutum ba kawai convenience dinsa ba ne ya sa bai tattaka ya je ya shiga cikin sahu ko ya je ya shiga cikin masallaci ba alal misali an tare an sanya danja a tago an sanya red a dukkan kofofin nan an hana shiga to mutum ya tsaya ya yi sallah a waje inda ya sahu ya haɗe wannan ya yi za a ba shi hukuncin sallah a cikin harin amma mutum ya zauna a cikin Hilton ko a cikin Darut Tauhid sallarsa dai ta yi saboda sharaɗin ingancin sallah kana ganin liman ko kana jin sa wato yiwuwar al-i'timam inna ma ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi saboda haka inda zaka iya koyi da liman sallar ka ta yi amma samun wannan ladan ta shiga ta sallar jama'a da ake rubanya ta da kuma sallah a cikin harami da ake rubanya ta to wannan a zahirin hadisin Abi Hurairah baka samu ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abi Hurairah cewa yi sallar ɗaya daga cikin ku a masallaci tafi sallar sa a kasuwarsa ko a gidansa so daraja 27 a ruwatar ruwa 25 sai ce wa zalika bayanin wannan kuwa shine idan mutum yayi alwala a gidansa ya kyautata alwala sayin ya taso ya tafi masallaci to yana cikin sallah ba zai taka taku ɗaya ba sai Allah ya dauka darajar sa ya bashi daraja ya rubuta masa kyakkyawan aiki ya warware masa ya shafe masa mummunan aiki sannan kuma idan ya je masallaci yana zaune yana jiran sallah yana yin sallah matsawar sallah din yake jira to sannan in yayi sallah tare da liman kuma kamar yayi wa to kaga majmu'in wa'annan abubuwan shine ta yanzu idan ka taso baka taho harabi baka tsaya a Hilton yanzu zaka ta shiga cikin wannan hadisin haka zahiri baka shiga ba saboda haka ne sallar ka tayi amma baka samu wannan falalar da ake samu a cikin wanda suka tattaka suka je masallaci ba domin su samu sallah
Allah ya kada alheri mun zo kan wannan majalisi da fatan Allah ya mai malar gida lafiya
amin
kuma Allah ya sa ku albarkaci wannan watan Ramadan ba idan su da lalar da cikin da ke ciki Allah ya ba mu rikon dacewa Allah a rufe mu
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا من أتقائك فيه من النار اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا
وسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.